الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا قد يقى الله سبحانه وتعالى دي قدر تامن حقوة أولنا لوكة من البركة دومين تي قباء اتكين كراتل التاهن شرح السنة نا أبو محمد حسن ابن علي ابن خلف البربهاري wanda ya rasu a shekara ta 329 da hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Insha Allah wannan zai zamanto darasi na 17 a cikin wannan littafi a yau muna 22 watan 6 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1442 wanda ya dace wa hudun watan 2 miladiya ta 2021. A sati da ya gabata malam yana mana magana akan abin da ya shahi hanyoyi na kiran al'umma zuwa ga abin da yake gaskiya, sannan kuma da bayyana wa dukkan wani mutum mai imani, namiji ko mace, ya san cewa lalle akwai kalubale mai girma, wanda wannan kalubale shine irin yanda ma'abuta rishin gaskiya suka shigo cikin harakar addini, suke faman dole sai sun lalata al'amura, sun lalata komi, sun rikita wa mutane addininsu. To bayan malam ya gama jawabi akan haka, sannan dorin magana a kai shi ma da iya da alaka da irin maganan da ya gabata, malam ya ce war rasmu wa a'lamu dalalati qad yabqa minhum qaumun ya'maluna biha, yace dukkan wani abun da zai zamanto alamomi da gurabe da zane na abin da ya shahi bata wanda aka gani a baya, to irin waɗannan abubuwan da aka gani a al'ummomin baya da Alƙur'ani ya ta bada labarin cewa mutanen wane sun yi kaza, mutanen annabi Nuhu alayhi salatu wassalam sun yi kaza, mutanen annabi wane sun yi kaza, waɗannan ababen da suka gabata a baya, to waɗannan abubuwan qad yabqa minhum qaumun ya'maluna biha, za a iya samun wasu mutane su wanzu akan aikata irin waɗannan ayyukan da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ja hankalin al'ummomin da suka gabace mu a baya, irin abubuwan da manzon Allah ya ja hankalin mutanen garin Makka a kai, irin waɗannan abubuwan za su iya maimaituwa, ko malike cewa bari ma dai yabqa qaumun, za a samu wasu mutane su wanzu ya'maluna biha, suna aiki da irin waɗannan abubuwa. Shehu malami Muhammad ibn Abdul Wahhab Allah ya rahama a gare shi ya wallafa wani littafi da ya sama suna Masailul Jahiliya. Idan ka dauko waɗannan mas'aloli kusan 100 da wani abu da ya kawo a cikin littafin shi, idan kana tattauna su a yau sai kaga kai ka ce a yau ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake dubi zuwa ga mutane, yake fadin, yake yi gugurmaya akan waɗannan abubuwa. Abubuwa ne waɗanda suna nan a cikin al'umma na ana aikata su, abubuwa ne waɗanda suna nan shirka ce ga Allah subhanahu wa ta'ala, sanyawa Allah kishiya ne, riƙan wani ne a matsayin Allah subhanahu wa ta'ala, wanda kuma yana maimaituwa, kuma za ka samu da sunan ma'addinin. To shine mala ana yake ambata mana cewa za a samu wasu al'umma wanda suna aikata irin wannan. Misali ka ɗauki mutanen annabi Nuh alayhi salatu wassalam, suke cewa wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra, Allah ce wa qad adallu kathira,
suna kiran al'umma ana kururuwa ana shelanta cewa kar ku yarda a raba ku da ma'abutanku, kar ku yarda a raba ku da kakanninku, kar ku yarda a raba ku da waɗanda kuka ɗauka a matsayin su ne malamanku, kar ku yarda a raba ku. A wancan lokacin haka suke faɗi, kuma a yau ma waɗanda suka kama turba irin tasu haka suke faɗi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wancan abin da mutanen annabi Nuhu suka aikata irin shine su mutanen Qurayshawa suke aikatawa bautawa wani Allah, bautawa gumakai da sauransu, da irin su Manata, irin su Uzza, irin su Lata, duka ga sanan duka ana ta bauta mu suhubal suwaye. To haka kuma za a saki samu irin waɗannan abubuwa suna nan suna maimaito. Da haka wa'azi baya ba a cewa wa'azi ya tsufa, laihin yana nan yana maimaituwa da faruwa. Kenan wajibi ne a faɗakar da al'umma cewa kai kazan nan ba haka nan bane ba, saboda dalili kaza. Ku duba ku ga mutanen annabi Nuhu ya aka Allah hallakar da su saboda dalili kaza. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo ya yi gwagwarmaya da mutanen garin Makka, sun kore shi, sun ci zarafin shi, sun mai kaza, sun mai kaza. Saboda me? Saboda ya ce su bar abu kaza, kuskure ne, laihi ne, jinginawa Allah kishiya ne. To irin waɗannan abubuwan kuma suna nan suna maimaituwa har a yau. Kaga kenan shine abin da maliki ambata mana anan, yace mutane za su wanzu suna aikata su kuma kansu gadi suna ga kaman shine ma abin da yake ibada ce. Da haka wajibi ne in fadaku mu fadaku gaba daya akan lalle irin waɗannan abubuwan suna maimaituwa. Sannan kuma wayad'una ilaiha, kai bari ma suna kiran mutane zuwa ga aikata irin wannan ayyuka. Aiki ne zaka samu na banza, aikin da ba daidai ba, amma kaga mutun ya murje idan shi ba shi ya aikata ba, zai ma kira wani akan ya aikata. Wannan abin shi ne mutanen Yahuda suka yi, mutanen annabi Musa alaihi salatu wasalam. Allah ya la'ance su gaba daya. Allah ce du'ina allazina kafaru min bani isra'ila ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam yace zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu. Bari dai suna aikata ayyukan da suke aiki ne na banza, kuma Allah ya la'ance su akan haka. Daka dukkan wata al'ummar za ta kama wata siffa daga cikin sifofin da Allah ya la'ance wata al'umma a baya, to ita ma wannan al'ummar wanda suka kama wannan abin suna iya shiga ƙarƙashin wannan tsinuwar da Allah subhanahu wata'ala yi. Kaga mutun yana kiran mutane zuwa ga bautawa wani Allah, mutun yana kiran mutane zuwa ga azu a bauta mishi, mutun yana kiran mutane zuwa ga abin da yake ba tafarki bane na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manzalla bai karantar da shi, bar manzalla ya kasance ma ya gudanar da rayuwar shi gaba daya yana yaki da abin, amma sai wani ya zo ya ce a yau shi musulmi ne, sannan kuma zai kira mutane zuwa ga abin da manzalla ya kare rayuwar shi yana hada da shi. Raka wajibi ne mutun yi hankali, addinin ka shine jarin ka, addinin ka shine guzurin ka, addinin ka shine kimar ka, shine mutuncin ka, shine darajar ka, shine duk wani abin da zai kamata da adam yayi alfahari da shi, ya daga karan hanci akai addinin ka ne. Kar ka yarda wani saboda maslahar shi, saboda interest shi, saboda abin da yake ga yana samu, saboda wani matsayi da yake so ya cimma, ya zamanto ya maka wasa da addini kai kuma ka mishi biyayya. Sannan maliki cewa la mani'a yamna'uhum, babu wani abin da zai hana su. Saboda as-sira'u bainal haqqi wal batil mustamir ila yawmil qiyamah, rikici da dauki ba dadi tsakanin gaskiya da abin da yake sabani shi ne wani abu ne wanda yake mai wanzuwa har zuwa tashin kiyama. Da haka kenan kaga ba wani wanda zai zo ya hana su akan abin da suke za su ci gaba da aikatawa, sannan kuma ba tsayawa za su yi ba. Sai malai ce wala ahad, babu wani mutum guda ha yahjuzuhum, wanda zai shiga shamaki ya shamakance su, amma ya kuluna game da abin da suke faɗi, sannan wa ya'maluna kuma da abin da suke aikatawa. Za su ci gaba da faɗi, za su ci gaba da aikatawa. Wannan shine tafarki ko kuma tsari na dukkan wani mutum wanda ya zamanto ya bar gaba ko kuma ya bar hanyar da take ta daidai. Don haka wajibi ne mutum ya sa ido, ya kasa, ya tsare, kar ka yarda wani ya maka wasa da addininka. Kenan wannan shine abin da malaiki ambata mana a wannan waje. Sannan gaba ta gaba malaiki ce wa'lam, ka sani kai mai imani, annahu lam yaji zandaqatun qattu illa min alhamaji, ka sani cewa ba a samu zandaka ba. Idan aka ce zandaka shine bayanin da aka yi a baya cewa dukkan wani hanyar da zai kai mutum zuwa ga bacewa da shakka akan addini da lalata ma abubuwa na addinin gaba daya, wanda ana kiran shi da suna zindikanci. To maliki ce ka sani azzandaqatu, bayana ba a samu zandaka ba sai ta hanyar alhamajin ar-ru'ai, ta hanyar wanda suke tatattun, wanda suka karkace wa hanyar gaskiya. To waɗanda suka bar hanyar gaskiya dama su suke zuwa mutane da dukkan wani abin da zai zamanto yushakkikun nas fi amri dinihim, zai sanya mutane shakka da tsammahani da abin da ya shahi kokonto akan abin da ya shahi addinin su. Maliki cewa atba'i kulli na'iqin, mabiyan dukkan wani mutum mai kururuwa, wani mutum mai haushi, na'iq kira shi da suna mutum mai haushi, wanda ya miluna ma'a kulli rihin, suna karkata tare da kowace iska, bi ma'ana su duk inda aka yi za ka same su sursuna. Abinda yake aiki na lalaci na ba daidai ba za ka samu kawai su ne gaba gaba, duk wanda zai kururuwa ya kira zuwa ga abinda ba daidai ba to ba za su yi kasa a guya ba, za ka same su su ne sahun gaba. Da haka maliki ta fa man kana hakaza, duk mutumin da ya zamanto haka yake, haka ne dabi'ar shi, yace fala dina lahu, baya da addini. Duk mutumin da bai da alƙibla, shi da kanshi bai san ba ina zai tai akan harkan da shi addini, bai san ina zai taka ba, to wannan mutumin manzon Allah yake maliki cewa ana la dina lahu, baya da addini, saboda ya zamanto muzabzab ne, ma'ana yana kai kawo, shi ba a can ba, shi ba a nan ba, muzabzabina baina zalika la ila haula wa la ila haula wa man yudlil Allah falan tajid lahu sabila. Daka ya zama muzabzab, muzabzab shine mutumin da shi ba anan ba, shi ba a can ba. Daka wajibi ne ka tsaya tsayin daka, ka tsaya kyam akan abin da ya shafi addini, ka nemi ina dalili yake, ina hujja yake, ka bauta wa Allah ala basiratin. Wannan shine abin da yake wajibi akan kowane mutum mai imani. Maliki cewa qala sallallahu alaihi wa sallam, qala Allah azza wa jalla, ai Allah mai girma da buwaya yana ambatawa cewa fa makhtalafu, mutane ba su samu sabani ba, su al-yahud wa nasara ba su samu sabani tsakanin su ba, illa min ba'di ma ja'ahumul al-ilm, sai bayan ilimi ya riga zo musu. Su yahudawa da su waɗanda suke mutanen garin Makka duka ba su saba wa junan su ba sai lokacin da ilimi ya zo musu. Me ilimi anan? Shine lokacin da shari'a ta zo musu. Wannan abin yana zo musu baghyan bainahum, suka dare suka daddatse suka rarrabu, baghyan bainahum saboda ta'addanci a tsakanin su, saboda ƙetare iyaka tsakanin su, ma'ana babu wani wanda zai tsaya ya saurari wani ya fahimci cewa ga inda aka sa gaba, a kawai kowa sai kama gaban shi, kuma abin da yasa kama gaban su baghyan bainahum saboda ta'addanci da nisantar da hankalin mutane zuwa ga abin da yake gaskiya. Wasu kaso daga cikin su zo su yi imani, wani bangaren yini in aka dan jima ka dan sai su ce a sun bar musulunci, ai sun lura ma abin duk ba haka nan bane ba. Dukkan wani abin da dai zai sa mutane a toshe kwakwalluwar su, a toshe fahimtar su, a toshe hankalin su akan karya bayu zuwa ga addini, zaka samu waɗannan mutane suna kokarin waɗannan abubuwa. Abubuwan nan suna faruwa har a yau. Innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alayhim hasratan Allah ce thumma yughlabun walladhina kafaru ila jahannama yuhsharun. Waɗanda suka kafirta suna bayar da duk wani abin da suka mallaka, na kuɗi ne, na tunani ne, hankali ne, tsare-tsare ne, wane ne, liyasuddu an sabilillah, saboda su katangance mutane game da fahimtar tafarkin Allah subhanahu wataala. Allah ce za su bayar, za su ciyar, za su yi plan ɗin da za su yi, a yi tsarin da za a yi, amma ƙarshe fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun, zai zama asara a gare su da taɓewa, sannan kuma ƙarshe za a ci nasara a kansu. Lalli tabbas wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dhikri anna al-arda yarithuha ibadiy as-salihun. To shine malani yake ya kawo bayan wannan aya, sai malaki cewa malaci waɗanda suke kawar da mutane daga ɓangaren da ya shahi, ya za a hana su fahimtar addini, ya ce wa hum ulama'u su'i, su ne miyagun malumai, ashabu tama'i, masu kwaɗayi na duniya, wal bida'i, da ma'abuta ƙirƙiran abin da baya daga cikin addini, abin da laisa huwa min addini fi shay, za a kawo shi zamanto shi ne a matsayin addini kuna makamancin wannan. Ka duba ka gani, ka ƙauna maganan da malam yake hoɗi da irin yanayin da kake rayuwa a kai, za ka ga mutum da sunan ma cewa watakila yana da awar malumta, amma zai yi ruwa ya yi tsaki akan bai yarda ba a ce a kira mutane zuwa ga tafarkin Allah shi kaɗai, bai yarda ba a kira mutane zuwa ga tsarin karantarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yana adawa da abin, yana ƙiyya da abin, baya jin daɗi a cikin zuciyar shi, yana maganganu marasa daɗi, watakila ya yi ƙagi, ya yi sharri, ya yi wane ne, ya yi cin mutunci, ya duk abin da yake ga zai yi, saboda ya kawar da hankalin mutane game da fahimtar Allah, littafin Allah da hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ‘Yan uwa da suke kira akan tafarki wanda yake na sunna, Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alheri, da wanda suke yi a yanzu, da wanda suka yi a baya, da wanda za su yi a gaba, Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa su cikin ladan gaba ɗaya. So da yawa ake samun matsaloli su kunno kai, idan waɗannan matsaloli suka kunno kai a cikin abin da yake haraka ce ta addini, to sai ka samu an kasa, wasu daga cikin malaman sun kasa tsayawa su ma mutane irin bayanin da ya kamata su musu, bimana a ɗora mutane saman tafarkin da za su iya bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala, bauta lahiyayyar bauta, ba abin da yake da alaƙa da intiranka ba, abin da kai za ka samu kana tunanin aljihunka, kana tunanin kazanka, sai zamanto ka sabke al'umma daga tsarin da shi gashi nan shi ne Allah ya ce a cikin Qur'ani, gashi nan abin shi ne manzon Allah a cikin hadisi, amma sai a ce a wannan ba za a bi shi ba, kaza za a yi saboda mu a gari kaza kaza muka saba akan haka kuma za mu ta yi. To shi ne maliki ambata mana anan wa hum ulama usu, su ne malamai miyagun malamai, sannan kuma ashabu tama'i, ma'abuta kwadai da ma'abuta kirkiran bid'o'i a cikin addini wanda Allah bai safkar da haka ba. Wannan duka iya daga cikin baghyan bainahum, kenan batar da mutane da barar da hankalinsu akan kar su fahimci inda aka sa gaba. Sannan maliki cewa wa'lam, ka sani kai mai imani, annahu la yazalu an-nasu fi isabatin min ahli al-haqq was-sunnati, ba za a gushe ba ana samun wasu mutane, isaba shine jama'a, wata jama'a, min ahli al-haqq, daga cikin ma'abuta gaskiya, was-sunnati, da ruqo da kankamo da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yahdihimullahu, Allah yana shiryar da su, wa yahdi bihim ghayrahum, Allah yana shiryar da wasu da dalilin waɗannan mutanen, mana ta hanyar su, ta sababin su, sannan kuma wa yuhyi bihim sunan, Allah yana rayar da sunnoni haban hanya ta manzo Allah da waɗannan mutanen, sai yace fahum alladhina wasafahumullahu ta'ala, sune fahumul ladhina wasafahumullahu ta'ala, sune Allah ya wasafta, ma'aqillatihim, tare da cewa su ɗan kadan ne, inda likhtilafi, a lokacin da aka samu sabani su ya halin su yake, Allah ya ce wa makhtalafa fihi, wa makhtalafa fihi, basu saba ba a cikin abin da ya shahi zawwan gaskiyan nan, abin da ya shahi addini, abin da ya shahi littahin nan, illal ladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat, face sai waɗanda aka baiwa littahin, aka ba su gaskiyar bayan ga gaskiyar nan ta zo musu, amma kuma daga lokacin sai suka barar da gaskiyan, baghyan bainahum, saboda sabani da rikitar da mutane suka ki amsan abin da yake gaskiya ne. To ana cikin wannan rikicin, ana cikin wannan dimuwa da rashin sani ina ka sa gaba, Allah sai yayi istisna'i, fastasnahumullahu, ai fastasnahum faqala, sai Allah ya kebanta su masu imanin nan wanda suke tsaye akan hanyar gaskiya, sai ya ce fahadallahu alladhina amanu, Allah ya ce sai na shiryar da waɗanda suka yi imani, limakhtalafu fihi, game da abinda waɗancan suka sassaba a kai, min alhaqi, Allah ya ce na shiryar da su zuwa ga tafarkin da yake daidai bi iznihi, kenan da iznin Allah subhanahu wataala. Sannan kuma dama sanannen abu ne, wallahu yahdi man yashau ila siratin mustaqim, Allah shi yake shiryar da wanda ya ga dama zuwa ga tafarki wanda yake madaidaici. Wannan shi ne abin da ake maimaita ihdinas siratal mustaqim, Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaici. Dan haka kenan duk yanda aka kai aka kawo ba za a gushe ba, akwai wata al'umma, akwai wasu jama'a, akwai wasu mutane a cikin al'umma ba a lalacewa gaba daya. Ana samun wasu kada koda ɗan kadan ne wanda Allah ya hudda yace fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi min alhaqq bi'iznihi wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim, su wadannan ba za a rasa su ba. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tazalu isabatun min ummati zahirin ala alhaqq la yadhurruhum man khalafahum aw man khadhalahum hatta yati amrullahi wa hum zahirun, mazalla yake cewa ba za a gushe ba a cikin al'umma shi za a samu ta jama'a zahirin ala alhaqq, masu tsayawa su taimakawa gaskiya, kafahu akan abin da yake gaskiya, la yadhurruhum, baya cutar da su, man khadhalahum, duk wanda ya nemi tabar da su, wanda ya nemi ya mai da su baya akan su, safkar ga abin da suke, a wannan bai cutar da su, hatta yati amrullahi, har sai Allah ya zo da al'amarin shi, kenan har sai kiyama ta zo, wa hum zahirin, waɗannan mutanen suna nan suna taimakawa abin da yake gaskiya ne, suna nan tsaye akan abin da yake gaskiya. Daka duk yanda aka kai aka kawo, duk yanda wani zai yunkuri akan ya lalata addini, ya lalata sumar addini, ya lalata masu addinin, wallahi yayi ya bari addinin nan, gani nan ne bari nan, ba yanda ka iya da shi. Ubangiji subhanahu wataala ya doki alƙawalin inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun, Allah ce mu muka sabkar da adh-dhikru shine alqur'ani, wa inna lahu lahafizun, kuma tabbas Allah ce zamu kare shi. Kenan kaga abinda Allah zai bashi kariya, wani dan adam yayi kadan yazo ya rushe shi, kai abinda za ka yi dai na abinda ya sha damar da Allah ya ba dan adam na inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura, wanda Allah ya rubuta mishi bacewa ya bace, amma abin da ake bukata da jan hankalin da ake shine mutum kar ya yarda yayi wasa da harkan addinin shi. Ka tsaya ka nemi gaskiya, ina hujja, ina dalili, abu kaza da ake miye kazan shi, wannan shine abin da yake wajibi. Allah yake cewa inna lallimu lanansuru rusulana, Allah ce zamu karfafi, zamu taimaka wa manzanninmu, wallazina amanu, sannan waɗanda suka yi imani su zamu karfafe su, zamu taimaka musu. Kake nan ba za a gushe, ba za a samu masu imanin da lahiyayyen imani gare su, wanda gashi har Allah ya sa su a ciki, wallazina amanu, sai ce fil hayatid dunya, anan rayuwar duniya, sannan kuma wa yawma yaqumul ashhad, da gobe kiyama. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ambata cewa hadisin na karanta da zu, la tazalu ta'ifatu min ummati ala alhaqqi zahirin la yadhurruhum man khalafahum wala man khadhalahum hatta yati amrulllahi tabaraka wa ta'ala. Da haka fal haqqu baqin, gaskiya wanzazzaci, wa ahluhu baquna, wanda suke kan gaskiyan za su wanzu suma, wa in qallu, koda su en kadan ne, mana diyan da suke da karanci, amma tabbas sai sun zamanto akwai su, mana ba za a ce ba babu kowa yanzu kawai sai maralata. Kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yake ambata mana cewa su waɗanda ake kira zuwa ga abin da ya shahi addinin nan, ana kira wani gyara, wacce gyara, wani suwa ne ku gyara, su ku yi kaza, wai horishin gyarawanku ba kwa cutar da Allah da komi, ku zo ku yi addinin ba kwa ƙara Allah da komi. Ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma ya yi alƙawalin cewa ku yi hankali, duk al'ummar da bata kula da addinin ba, to Allah zai sauya su, ya safaha safaha su, a yi turnin fashikin su, ya zamanto babu su, babu labarin su, ka allam yagnau fiha ka allam tagna bil ams, ya zamanto labarin su ma babu. Shin Allah ce wa in tatawallau yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum, sannan ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinihi فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. الله كي تشاكون نهو كي إيماني كساني تشاهو دمو تمن دير ديبر الديني شي تو الله زي زود وسمتاني يحبهم الله ينا صنص ويحبونه سوى صنع صنع الله وأنن حال وأنن ما سو إيماني أذلة على المؤمنين ما سو سبتبشن حاليني game da masu imani, amma kuma a izzatin al kafirin, masu kaushin hali ne akan kafirai, yujahiduna fi sabilillah, suna jihadi dan ɗaukaka tafarkin Allah, sannan kuma wala yakhafuna lawmata la'im, ba sa tsoron zargin mai zargi, magana mai magana, surutu mai surutu, zalika fadlullahi yutihi man yasha, wannan farala ce Allah yake bayar da ita ga wanda ya ga dama, wallahu wasi'un alim. Da haka dai gaskiya tana nan, tana wanzuwa, kuma ba za ta tsaya ba. Abin da yake wajibi akan mutum ya tsaya ya kula ya gyara addinin shi. Wannan shine abin da malai yake ambata mana anan kenan, iya daga cikin abubuwan da yake wajibi mu kula da su, mu sani cewa lalle tashi mana gaskiya tana nan har tashin kiyama, iya nan har tashin kiyama, har lokacin da Allah zai zo da al'amari shi, masu imanin gaba ɗaya su mutu, an yi su saman doron ƙasan, sai zamanto ƴan duniya ne zallan su, mana ƴan duniya ne na ƙasa da ƙasa za a bari, kuma a kansu za a tare kiyama. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna min shirarin nasi man taqumu man tudrikuhumu sa'atu wa hum ahya'un walladhina yabnuna almasajida 'ala alqubur. Allah ya mazalla yake ta inna min shirarin nas, iya daga cikin mafi sharrin mutane, mana mafi sharri a cikin mutane su wane ne, su ne man tudrikuhumu sa'a, wanda tashin kiyama zai diske su, wa hum ahya'un, kuma suna raye, kiyama za ta diske su suna raye. Mazalla yake cewa wallazina, su ne waɗanda yabnuna almasajida alqubur, wanda suke gina masallatai akan kaburruka. To Allah kiyaye. Sannan malai yake cewa wa'lam rahimakallah, ka sani Allah maka rahama, annal ilma, cewa shi ilimi da kake gani, laysa bi kasarati riwayati wal kutub, ba yawan riwaya bane a ce aiwa mana ka san ka harrace hadisi dubu, ka harrace hadisi dubu kaza, hadisi kaza, duk ka san abubuwa, wal kutub, sannan kuma da tari littafai, wannan ba shi yake cewa, shi yake cewa ilimi ba, shine malai ce wa'lam, ka sani annal ilma, cewa ilimi laysa bi kasarati riwaya wal kutub, ba yawan riwaya bane na hadisi ko kuma yawan tari littafai a ce ai yana da littafi kwantina kwantina, maktaba guda gare shi, maktaba guda gare shi, wannan abu ne mai kyau. riwaya ya san riwaya da yawa wannan shi abu ne mai kyau amma abinda ake bukata ya karawa abinda ake bukata ta hanyar waɗannan abubuwan gaba daya manufar shine innama wa innamal alimu man ittaba al ilma was sunan wanda ake cewa malami shine mutumin da yabi al ilma yabi ilimin yana karanta yana aiki da shi was sunana sannan da hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suma yana karantawa sunnonin manzo Allah yana aikata su wanda shine ilimi shine manufoyin ilimi shine gaya ba zaman to a ce misali ga wani ya haraci qur'ani hadisi ba magana fiqhu ba magana usul fiqhi ba magana ilmul hadis ba magana ulumul qur'an ba magana tajwidi wane ne duk wani abin da yake da alaka da ulum duka ga sunan ya hada su gaba daya amma kuma in ka kalle shi su ilimukan sun yi gabas shi kuma yayi yamma to kaga wannan ilimin shi bai amfana mushi komai ba ilimin shi ya tashi a tutar babu naka mutun yi hankali kamar yadda yake cewa idza ma lam yufidka al-ilmu khairan yace fa khairun minhu allau qad jahilta yace idan ilimin ka bai amfanar da kai ba aiki da shi to mafi alheri a gare ka da a ce jahili ne ma kai ai abin dahi saboda fara'sul ilmi taqwa allahi haqqan wa laysa bi an yuqala laqad ra'asta abinda yake cewa ilimi shine tsoron Allah ba dan a rika cewa ba wani yayi karatu wani yana da kokari wa a kai tsakaninka da Allah yaya alaƙarka take ilimin da kake yi da ilimin da kike yi da ilimin da muke yi gaba daya menene alaƙar mu tsakanin mu da Allah kar kai saboda a ce kai kowa iyawa kar kai saboda a ce kaza saboda a ce kaza a kai saboda yanda zaka wanye da Allah lahiya neman ilimi na addini ibada ce bauta ne na Allah yanda ka san zaka yi azumi kai sallah kai qiyamul layl kai karatun qur'ani haka neman ilimin addini ibada ce dan haka ana yin shi ne dan Allah in aka rasa wannan yin dan Allah to an tashi a tutar babu dan haka zaka ga abubuwa suna ta faruwa bimana aikin ake bukata aikin ake bukata saboda shi ilimin kaman matattakara ne mana kaman shine wasila abinda zai sadar da kai kamar misali a ce mutum ne yana so ya hawa saman soro bimana zai yi wani aiki a saman soron kaga wajen hawa soron yana bukatan kurangar da zai tattaka ya hau to wannan kurangar misali mu dauke ta a matsayin ita ce ilimin me abinda kake bukata kai ita dai ta kai ka saman wannan soron to wannan saman kuma a ce misali shine abinda ake na tsoron Allah kenan ilimin shine matattakaran da zaka tattaka zuwa ga ka samu yardan Allah subhanahu wataala to yardan Allah shine manufan mu dama shine manufan abin da ake so a yi a ilimi duk abin da kake na abin da ya shahi hatta da harkar rayuwarka ya zamanto kana fama ne ya za a yi ka samu yardan Allah kana ilimi kana karanta qur'ani ya za a yi ka samu yardan Allah hadisi kake karanta za a yi ka samu yardan Allah makaranta kake zuwa haka duk abin da kake da sunan addini wajibi ne a samu niyya ta shigo haka malamai suke cewa rukunnan addini yana takaitowa a cikin hadisai guda hudu daga cikin hadisan na farko da suka kawo shine innamal a'malu binniyat kaga wannan magana ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana ce wadda el kararrama ce amma bayani akan ta wallahi sai a kare rayuwa ana bayani akai saboda niyya ita ce komi al-imamu shafi yake cewa wannan ba hadisi ne yana shiga sama da babi 70 a cikin fiqhu saboda duk abin da za a yi dole an samu niyya mai kyau daga an samu niyya ta gurbace to an samu matsala mana kai ne ka zo kai ta karanta qur'ani kai ta a kawai saboda la'alla dan ka ci musabaka ko kuma la'alla dan a zo ana karatun dare a ce wani ho ba wasa bane ba ko na makamancin wannan da haka wajibi ne mutum ya kula ka kula abinda zaka yi na ibada na karatu ya zaman to zaka yi shi ne dan Allah shine mal yace wa innamal alimu man ittaba al ilma was sunan yace wa in kana qalil al ilm ko da ya zaman to ilimin shi dan kadan ne wal kutuba littawan shi dan kadan ne amma duk abinda ya karanta yana ƙoƙarin aiki da shi mafi daraja a cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan shi Abubakar ne kamar da muka karanta a cikin nan a wannan majalisin amma in ana magana wanda suka harci qur'ani kaga ai bakajin sunan Abubakar yanzu hadisi ma misali a ce baka nemo hadisin Abubakar kaga aiki ne ba na wasa ba to amma yanzu a cikin sabbai zaka ji da yawa kaje sai ummu Aisha zaka ji shusmullah Abu Huraira Abdullahi dan Umar, Abdullahi dan Abbas, zaka ji sunan sahabbai amma kahin ka ji an ce maka da hadisi ga daga Abu Bakar, to amma kuma shine mafifici a cikin aiki kawai mala aiki jinjinar da yabon da Allah subhanahu wa ta'ala ya mushi a cikin suratul layl yana na rubuce. Allah ya jinjine shi, ya yabe shi, ya yi kaza. Kuma can cikin suratul nur ma ya ce, wala ya atali ulul fadli minkum wasa'ati. Kaga jinjinan da Allah ya mushi. Aiki, aiki ake bukata. Da haka ko da karancin, kana da karancin ilimi, ya zamanto kana akwai naci akan aiki. Kuma aiki ne za ka aikata ka tabbatar da ko da karancin ilimin da Allah akwai, ya zamanto akan ilimin ne za ka yi shi. Malai ce wa man khalafa alkitaba wa sunnata, duk mutumin da ya saba wa Qur'anin Allah da hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingantattu, fa huwa sahibu bid'atin, ma'abucin bid'a ne, dan bid'a ne, wa in kana kaseera al-ilmi wal kutub, ko da zamanto iya da littafai tari tari, iya da ilimi na haushi ne, sarfu shine, balaga shine, abin da ya shafi ulumul qur'ani shine, ulumul hadisi shine, duk wani fiqi wannan abin da ya shafi fiqhu usulikin fiqi, duk wani ilimi za a same shi, amma dai sai zamanto a ilimin yayi gabas shi kuma yamma wanda ilimin shi bai amfana mushi komai ba, kuma musun gumin dan bid'a ne. Ta haka mutum mu kula kware da gaske akan aiki. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun. Yake cewa can ka masallih himari yahmilu asfar, bima'ana kai karatun kuma amma babu karatun a cikin rayuwarka, kai ilimi amma babu ilimi a cikin rayuwarka, ka karanta ayoyin Qur'ani da hadisan manzo Allah, ga yanda manzo Allah yake zamantakewa, ga kaza ga kaza, amma kuma kai baka amfana da waɗannan abubuwa cikin aikin ka ko daya. Ana wasafta manzo Allah da cewa Allah ya mushi jinjina, wa innaka la'ala khuluqin azim, kana kan dabi'u da halaye masu kyau, amma kai zaka karanta ayan nan, ka karanta ta, ka harrace ta, ka san tafsirin ta, ka karanta hadisan da suke nuni akan makarimul akhlaq, innama bu'istu li utammima makarimul akhlaq, irin maganganun manzon Allah da yawa akan abin da shi halaye mana, amma sai a same ka kai kuma ka karanta abubuwan ka san su, amma duk wanda ya kusanto ka a cikin rayuwa sai ya ji ba dadi. To ina karatu yake, ina koyi yake, wajibi ne mutum ya yi kokari matuka. Kana karantawa dama, daga ka kunna radio zaka saurari wa'azi, kai niyan zan saurara ne kuma in yi aiki, ka aikata abinda zaka iya aikata, abinda baka iya kuma tsakaninka da Allah, Allah ya sani kana iya aikata, ka iya aikata, ko kuma baka iya aikatawa, Allah bai tambaye ka baka, bai dora maka ba. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, duk abinda zaka tai makaranta ne, zaka tai wajen daukan darasi, zaka tai ina ne, ya zamanto kawai kokari ne kake taya za a yi ka riga gyara, kana gyara, wallahi za ka ga rayuwarka ta yi kyau, rayuwarka ta yi daɗi, ka samu salama nutsuwa a cikin zuciyarka, ka yi rayuwa nagartacciya, rayuwa ta madalla a gidan duniya, kuma gobe kiyama ya zamanto kana da rabo a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Allah taimake mu. Dan haka wajibi ne wallahi dukkan wani mutum ya yi kokari kwarai, ya ga cewa ya karanta addini, kuma karanta addini mutum ya zamanto yana aiki da shi, saboda jinjinar da Allah ya na innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, anan al-ilmu, kaga aka kawo al-ilmu wal khashya, to wannan sune ingantaccen ilimi, amma ilimi akan halshi papa ai ta bayani, amma kuma shuru a bangaren da ya sha aiki babu komi. Allah ruhu asiri fihi masail, gaskiya Allah kiyaye. Imam al-Barbahari yake cewa wa'lam rahimakallahu, kasani Allah maka rahama, anna man qala fi dinillahi bi ra'ayhi wa qiyasihi wa ta'wilihi min ghairi hujjatin min as-sunnati wal jama'a faqad qala 'ala Allahi ma la ya'lam wa man qala 'ala Allahi ma la ya'lamu fa huwa min al-mutakallifin. Malai yace kasani Allah maka rahama, anna man qala, duk mutumin da ya fada wata magana fi dinillahi a cikin addinin Allah bi ra'ayihi da ra'ayin shi kawai, ya miƙe kafa ya ce kuyi kaza, ko ya halatta ko bai halatta ba, da kundin ka kitabun ra'asi wa qiyasihi, da qiyasin shi, to wannan kuma qiyasi mun kuma baya karatun da muka yi a baya, mun ga qiyasi kala biyu ne, akwai qiyasi lahiyyi wanda yana ɗaya daga cikin masadirut tashri, amma kuma akwai qiyasi wanda mutum zai shi al-qiyasu ma al-farid, qiyasi na banza. kawai haka ne hairi kiyasan abuwa da kokollo shi wa ta'wilihi sannan kuma da tawili jirkita abubuwa akan asali yanda suke min ghairi hujjatin ba tare da wata hujja ba min sunnati ko daga hadisi wal jama'a ko kuma daga fahimtar sahabbai haka kawai shine a yau kirkiro kaza to wannan mutumin faqad qala ala Allah ya fada game da Allah ma la ya'lamu abin da bai sani ba shi kuma yanda al'amari yake wa man qala ala Allah duk wanda ya fado ta magana akan Allah ma la ya'lamu akan abin da baka sani ba fa huwa min al mutakallifina to kana ɗaya daga cikin waɗanda suke magana da sunan addini ba tare da hujja ba bi mana ka kallafa wa kanka ka dora wa kanka wani yaunin da yaunin shi ya kai yauni wa anta qulu ala Allah ma la ta'lamun ya daga cikin mafi girman laihi mutun yayi magana akan Allah subhanahu wataala mana akan addinin Allah alhali kuma bai sani ba mana baka sani ba haka kawai kursungumin jahili sai ka zo ka ce ai kaza addini ne ai addini ya rarra kaza ai addini bai rarra kaza ba alhali baka da hujja daka mutun yayi hankali yin magana da sunan addini abinda ka sani ka ba ka hodi abinda baka sani ba ja bakinka alaikum mana ja bakinka kai shuru malatu wal haqu ma jaa inda Allah aw ma jaa min Allah والحق ما جاء من عند الله عز وجل ما ليتي والحق abin da ake cewa gaskiya shine ma jaa abin da yazo min indillahi daga wajen Allah azza wa jalla mai girma da buwaya sai ya ce wa sunna abu nabi da yake amsa sunan gaskiya tace sunna kenan hadisi yace sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wal jama'atu sannan kuma da jama'ar musulmai me yake yin da jama'a anan mal yace majtama'a alaihi ashabu rasulillahi abinda sahabban manzon Allah suka yi ijtima'i mana suka yi ijma'i afwan suka yi ijma'i akan suka hadu akai kenan abin sananne a lokacin sahabbai kaza yake aikatawa mal yace fi khilafati abubakr wa umar wa usmana lokacin khalifancin abubakar da Umar da Usman a lokacin da babu wata fitina da ta faru kamar yadda malam zai zo gaba ya kara mana bayani kenan waɗannan sune abinda ake dogara da su Allah abinda ake cewa gaskiya abinda zai zo daga wajen Allah shine Qur'ani sannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan abinda sahabban manzon Allah suka yi ijma'i mana suka yi ijma'i akan shi aka aikata a tare da halartar sahabbai kuma kowa ya shiru kuma wani tambaye wani aka ce a wannan abu ne wanda yake sananne a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi ake cewa addini ko kuma shi ake cewa gaskiya sannan mali ya ce wa man iqtasara ala sunnati rasulillahi duk mutumin da ya takaitu akan sunnar manzon Allah shi hadisi ya ishe shi bai bukatar maganar wani wama kana alaihi ashabuhu sannan kuma da abinda sahabban manzon Allah suka kasance akai yace wal jama'atu da jama'ar musulmanu sune musulma sune sahabban yace wannan mutumin falaha ko kuma falaja ala ahli albid'i aywa falaja ala ahli albid'i kullaha wannan mutumin ya nisanci ma'abuta bid'a gaba ɗayan su duk mutumin da ya takaitu akan abinda manzon Allah ya zo da shi akan fahimtar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan mutumin falaja ala ahli albid'a ya kubuta ya nisanci ma'abuta bid'a kulliha gaba ɗayan su wastaraha badanahu sannan kuma ya hutar da gangan jikin shi ka hutar da gangan jikinka ba za ka je ka aikata aiki ba ka zamanto daga cikin amilatun nasiba an yi aiki an gaji ba lada a baka cikin su me yasa saboda kai ka takaita ka tsaya ne akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma akan yanda sahabban manzon Allah suka fahimta to wannan ka huta kenan mali ce wastaraha fi bafiya wastaraha badanahu kenan ka hutar da gangan jikinka sannan kuma wasalima lahu dinuhu kuma addininka ya kubuta insha Allah da yarda Allah yace li anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah ya faɗi cewa sataftariqu ummati al ummata zata rabu wa bayyana lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annaji minha manzon Allah ya mana bayani kuma waye zai tsira daga cikin in aka rarrabin aka kakkasu aka daddasu aka ciccuru aka mazzaku to waye zai tsira fa qala sai manzon Allah yake cewa ma kuntu ana alaihi alyawma wa ashabi abinda na kasance akan shi yau da sahabbaina kenan kaga mutumin da ya takaita akan abinda manzon Allah ya zo da shi yanda sahabbai suka fahimta wannan shine manzon Allah yake ne to dami ba za mu so mu zamanto daga cikin wadannan mutanen ba mali ce fa hadha huwa shifa'u wannan shine warkakken bayani warkakken shine waraka wal bayanu sannan kuma shine bayani wal amrul wadih da al'amari wanda yake karara gashi nan ka duba bayanin da manzon Allah ya mana a wannan waje kamar yanda Abu Zarr al-Ghifari yake cewa ba wani abin da al'umma za su amfana da shi na alheri face sai da manzon Allah ya mana bayani akai wannan kalmomin na manzon Allah akwai abin da yake tsada, wallahi ba abin da yake tsada. Ma kuntu ana alaihi al-yawma wa ashabi, an zo an shiga rudani, wani ya ce sunna, wani ya ce bid'a, wani ya ce halal, wani ya ce haram, wani ya ce ana yi, wani ya ce ba a yi, to ya za a yi? Da manzon Allah ya ba mu labari, za a rarrabu, wani zai ce, wani zai ce, wani zai ce, wani zai ce, wani zai aikata, wani zai aikata. To amma a ina ne ya kamata in tsaya? A ina ya kamata ka tsaya? A ina ya kamata ki tsaya? Ina matsayin da ya kamata mu ɗauka? Manzon Allah ya ce ku riƙe ma ana, ma kuntu ana alaihi al-yawm, abinda nake kan shi a yau da sahabbaina. Kina sai ka bibiya ina hadisan manzon Allah suke ingantattu, yaya sahabbai suka fahimta, kaje ka duba cikin al-musannafat, shikenan sai ka huta maranka. Amma kuma ge riga ai kai kuku rasa ma ya za ai abubuwa da sirri kirkice da sauransu, wani ya ce ana yi, wani ya ce ba ai, kaje kai kokari kai karatu, ba abin da zai huta ka daga cikin rikicin da kake cikin ba karatu ba. Naka ya za ai in fahimci abinda manzon Allah yake kai da shi da sahabban shi, dole sai na karatu. To bakka da wani abin da ya wuce addinin ka a cikin rayuwar nan, kab babu shi. Rayuwar dai gata nan kuma gani take gudana, ana ji ana gani, kowa yana gani, kowa yana jin abin da yake faruwa. A haka za ka bari abinda ba wani garanti, ba wani kata akan shi, tabbas katkin da addako akan shi ne karewa zai, ka shagalta da shi, ka ɗimauta a dalilin shi, ka rikice, ka sukurkurce, ka tada hankalinka akan cewa dole sai an yi da kai, dole sai kai kaza, dole kai kaza. Abin duka za ka ta yi kamar su, me za ka tahi da shi, da me za ka tsira? Ba abin da za ka tsira da shi, an ba aikinka ba. Duk abin da wani kwanta da ka buɗe a ciki da waje, a ina ne gidaje, a wuri kaza, duka region din Niger kana da gidaje, kana da kaza, kana da kaza, duka waɗannan abubuwan mallaka ne na duniya, kuma a duniya za a bar su. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marratin wa taraktum ma khawwalnakum wara zuhurikum wa ma nara ma'akum shufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka. Yanda ka zo haka aka aihe ka kai daya, ka zo aka yi sunan kai, haka za a zo abin ne kai daya, za a binne ka, za a binne ni, za a binne ki, za a binne mu gaba daya. Me muka yi saboda mu gyara addininmu? Wani irin gudunmuwa muka taimakawa kanmu da kanmu don mu ga cewa mun fahimci addini? Lokutanmu, kuɗaɗen da suke cikin aljihunmu, tunanin da muke da, hankalin da muke da, lahiyar da muke da, duk wata ni'ima da Allah ya tabbatar da ita a kanmu, me muka yi amfani da shi wajen fahimtar gaskiya, wajen fahimtar addinin Allah, wajen fahimtar me ya kamata mu bauta wa Allah da shi? Sai yake cewa wal amrul wadih, sai ce wal manarul mustanir. Sannan kuma shi addinin nan shi ne al manar. Al manar shi ne kamar ka ce wata hasumiya, al mustanir wanda take ba da haske. Asalin abun a wancan lokacin sai a yi gini a yi sama sosai, in yi sosai a sa a ci balbal. To wannan hasumiyar da aka ɗora mata wannan a ci balbal ita ce al manarul mustanir. Kenan addinin nan haka yake, da haka babu wani duk daga inda ka tunkaro garin kenan wannan wutar take sama ka ganta. To shi ma addinin haka yake a yau. Amma kowa ya kama harkokin gaban shi, duniya kawai. Za ka lala kuɗi ka biya wa yaranka kuɗin karatun boko jika 100, jika 200, jika 300, har a kuma su biya miliyan 1 a cikin watanni guda 9. Banda hidimar ta yashe lakwal, banda kayan karatun, banda kaza, banda kaza, banda kaza, a zuwa ɗauka mashi wasu mushina a gida suna karantar da shi, ayi kaza, ayi kaza, ga kur da zai ta riƙa zuwa, duka biya za a riƙa yi. Nawa ka zuba saboda ya karanci addini? Nawa ka zuba a makaranta anguwarku? So nawa kake kula ɗinka sun ta yi makaranta ko ba su tafi ba? To musulunci na a hili ke ras. Kawai ta rage liya halika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyina. Duk wanda ya halaka, ya halaka a hujja, a bayyane, ma'ana ba wani abin da ya shige mishi duhu. Wanda kuma Allah taimake shi ya shiryu, to shi ma shiriya ce ƙarara gata na a bayyane. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innakum wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wat ta'ammuq. Manzon Allah yake cewa ina muku ka shedi da at-ta'ammuq, shine zurfafawa. Zurfafawa wuce gona da iri a cikin addini. an bar daman yin kaza misali sallar azhar raka'a hudu zai ka ci a ni ga sai ina da ƙarfi raka'a biyar zan yi ko shidda zan yi kaga wannan at-ta'ammuq ne ba wanda ya saka inda aka tsaya da aka tsaya ana sannan kuma wa iyyakum mazalla yake ce ina muku ka shedi da at-tanaqqu' shi ma shine al-ghulu wa at-tashaddud shine wuce gona da iri da tsanani irin misali na khawarij musulmi in yayi ƙarya su ce ya kafirta in yayi shagiya su ce ya kafirta in yayi zina su ce ya kafirta in yayi gulmu annabi manci ya kafirta duk wani aikin zunubi su aka aikata kawai an kafirta to kaga babu wanda ya tabbatar da haka a cikin addini musulmi ne amma mai sabo yayi sabo yayi abin da ba daidai ba ya tubo zuwa ga Allah subhanahu wataala manzo Allah ya ja kunnen mu akan kar mu zurfafa addini abin da ake bukata shi umurnin da aka ba kawai ka aiki da shi sannan manzo Allah ya ce wa alaikum bidinikum al-atiq ina jan kunnen ku ina muku ina jayo hankalinku akan ku zo ku rike ku yi ruku na kankamu game da addinin ku wanda yake dadadde kana addinin ku na asali to lalle al'ummar za ta rabu amma kuma an ta rabu ba waza a rasa masu gaskiya a ban kasa ba me ya kamata mu yi mu nemi gaskiyar nan mu santa mu bada kullu ghalin wa nafis duk wani abu mai tsada wanda yake da mutunci da daraja a idananmu da cikin zukatanmu mu bayar da shi dan mu ga cewa mun san Allah subhanahu wataala mun bauta mishi malai ce wa alam ka sani cewa annad din al-atiq cewa addinin nan da dadde mana asalin addini ma kana min wafati rasulullahi sallallahu alaihi wasallama addinin da ya kasance daga wafatin manzala daga mutuwar manzala sallallahu alaihi wasallama ila qatl usman ibn affan radiyallahu anhu har zuwa kashe usman ibn affan yace wa kana qatluhu awwal al-firq al-firqa kashe usman shine horkon rabuwa da aka samu wa awwal al-ikhtilaf shine horkon sabani da aka samu fataharabatul umma al-umma suka rika cin junan suna yakan junan su watafarraqat suka rarrabu wattaba'atit tama'a wal ahwa aka rika bibiyan kudai na duniya da son zuciya wal maila ila dunya da karkata zuwa ga duniya falaysa li ahadin rukhsatun fi shay'in ahdathahu dan haka babu wani mutum wanda yake da sassabci akan wani abin da shi ya kirkira mimma lam yakun alaihi ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a game da abin da sahabban manzon Allah basu kasance akan shi haka kawai ya kirkira daga baya aw yakuna ko kuma ya zamanto yad'u ila shay'in yana kira zuwa ga wani abu kira zu yake zuwa ga ila shay'in ahdathahu min qabla yake cewa man qablahu wanda wani ya kirkire shi kahin shi mana kai ne a yau kazo ka kirkiri ka zo ka haukan wata bid'a kake tahi akan ta aka ce lahiyawa ne kace a haka muka iske babannunmu da kakanninmu suna yi to bakka da la rukhsata laka fi hadha bakka da wata rukhsa akai bi mana bakka da wani yanci akan aikata wani aiki na bid'a a taba kai kace babanka yi ko kuma kakanka yi maliki cewa yake cewa min qablihi okay man qablahu min ahli albid'i kenan wani daga cikin mabuta wanda suka gabace ka wanda yan bid'a suka aikata kace ai haka aka saba wannan shine daddadan abutu diddadewan shi bai kai ba bai kai wancan lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayuwa tunda bayan ya zo yayi addini ne har an tabbatar da an yi confirm wasu yan aljanna ne ma to kuma manzon Allah ya rasu bayan shi kuma akai ta addini ana yada addini har ya zo garin ku aka tashi magana sai ka ce ai ku garin ku kaza ku kasaba garin ku menene shi a cikin musulunci laysa huwa min ad-din fi shay garin ku masdar daga cikin masadar tashri garin ku ba wani gimshi game daga cikin gimshi abubuwan da ake kawo hujja da su a addinance dan aka ka maganan garin ku ko maganan kakanka ko maganan magana ce ta dalili ka nemi dalili ka bauta wa Allah kawai maliki ta fa huwa kaman ahdathahu duk mutumin da ya dauki wata bid'a ya rika yada ta to wannan mutumin zai samu zunubi kamar yanda wanda ya kirkiri bid'an ya samu yace fa man za'ama zalika duk mutumin da ya raya haka au qala bihi ko ya fadi haka yace faqad radda sunnah hakika yayi ya mayar da martani akan tafarkin manzo Allah duk wanda ya fadi bid'a ko ya aikata ta ko ya rika kururuta ta to yana mayar da martani ne akan abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira mutane zuwa gare shi wa khalafa al-haqq wal jama'a kuma ka saba wa gaskiya ka saba wa sahabban manzo Allah wa abaha al-bid'a ka sanya bid'a ta zamanto abu ne halaccacce mal yace wa huwa adarru ala hadhihi al-ummati min iblis wannan irin wannan mutumin shine mafi cutarwa game da wannan al'umma sama da iblis iblis an mana bayanin shi ga hanga kaza ga kaza kai kuma ba wanda ya bayanin ka mutane suna tsammani tafarkin manzala ne kake dora su ashe kai tafarkin aljihun ka ne da da girmama ka da daukaka ka da wasu masalih naka sai je gobe kiyama su gane ashe abin ba haka nan bane ba alhali kuma lokaci ya riga ya kure Allah kiyaye malai ce wa man arafa duk mutumin da ya san mataraka ashabul bid'i mataraka ashabul bid'i min as-sunna na daga abinda ma'abuta bid'a suka bari na sunnonin manzo Allah duk wanda ya san haka abun da aka bari na sunnoni so suka bar su ma'abuta bid'a wa ma faraqu fihi da abinda suka rarrabu a cikin shi ka san waɗannan ga kashe-kashen ɗan bid'a ka san su kuma ka san abinda waɗannan mutanen sun bar hadisi kaza shi yasa suka aikata kaza kawai kai charafata masaka bihi sai ka zo kai ruku da wannan abin da su suka bari kenan mi suka bari sunna suka bari sai ka zo kai ruku da ita to kai matsayinka fa huwa sahibu sunnatin kai ne ma'abucin sunna wa sahibu jama'atin kuma kai ne ma'abucin bin tafarkin sahabban manzon Allah sannan kuma wa haqiqun ya cancanta an yutaba'a akan abika wa an yu'ana a taimaka maka akan tafarkin da kake kai wa an yuhfaza aki abaka kariya wa huwa mimman awsa bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallama sannan wannan mutum ya daga cikin mutanen da manzo Allah yayi wasiyaci akai akan cewa waɗannan mutanen su ne ma'abuta gaskiya tunda ka rike abin da manzo Allah yake kai akai manzo Allah ya tahi ya bar mutane akai shine ma'ana alaihi al-yawm wa ashabi kenan kai ruku da wannan magana sai ka abinda aka bari na sunna sai zaman to kai shi kake aikatawa shi kake kulawa da shi kai shi kake kaza to wannan kai ne ahlus sunna kene mabiyin sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mali yace wa alam ka sani anna usulul bid'i arba'atun gimshikai rukunnai na bid'a mali yace arba'atu abwabin qohohi ne guda hudu wadannan qohohin guda hudu na bid'a qoha ta farko ita ce firqatu shi'a yanzu da aka zo khalifanci Abubakar yayi Umar yayi Usman yayi aka zo aka samu irin wanda Abdullahi ibn Saba alaihi min Allah ma yastahiqu yazo ya kawo rikita da harda a cikin al'ummar musulmai shi kuma asalin shi bayahudi ne ba musulmi bane ba asalin shi bayahudi ne ya rika yada jita-jita cikin al'umma akan shugabancin Usman da kaza da kaza da karshe Allah ya kadarta abin da ya kadarta aka zo aka kashe Usman yanzu aka kashe Usman ibn Affan to daga nan al'umma sai ta ciccuru to daga cikin ciccuruwan nan akwai gimshikai guda hudu abu na farko aka samu firqatu shi'a aka samu ɗan shi'a suwa ɗan shi'a lokacin da aka kashe Usman Abdullahi ibn Saba bayahudin nan wanda shine sababin faruwar waɗannan abubuwan suka faru sai aka zo aka shiga takun saka tsakanin Ali ibn Abi Talib da shi da su Muawiya akan wasu masail anan dai Allah ya kadarta abin da ya kadarta abubuwa suka faru sai aka samu wasu jama'a suka ce su ne ansaru ali ma'ana su ne ɗan shi'atu ali masu taimakawa ɗan bangaren ali to waɗannan su ne shine asalin shi'a su ne asalin shi'a to su kuma asalin shi'a sun kasu kashi hudu kaso na farko a cikin su akwai shi'a alladhina yaquluna inna aliyan huwa wasiyyur rasul sallallahu alaihi wasallama suka ce shi aliyu shine wanda manzo Allah yayi wasiya akan ya zamanto khalifa bayan shi suka ce wa huwa a magana su ha wa huwa ahq bil khilafa suka ce shi ya cancanta ya khalifanci suka ce wa khilafatu abubakr wa umara wa usman radiyallahu anhum ajma'in ظلم واغتصاب سكتي خليفانچن ابو بكر خليفانچن عمر خليفانچن عثمان سكتي قواچي ني سكما عليو سكتي ان الخلافه لعلي وهو الوصي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الصحابه ظلموه واغتصبوا الخلافه منه to wannan sune kaso na ruku kaga wannan bataci in kai mukarran shi da abubuwan da hadisan da aka karanta dandazo akan matsayin Abubakar da Umar da Usman da Ali ka san kuma wannan abin da su suka tai zuwa kai Ali bai goyi bayan su kaso na biyu sune shi'a al-mufaddala su kuma me su alladhina yufaddiluna aliyan ala ghayrihi min as-sahaba su suna ga aliyu shine lamba harko a cikin sahabbai suna ga Abu Bakr yahi Umar yahi Usman to ana kiran su da suna al-mufaddila saboda su basu soki sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba basu yi suka ba akan khalifatu Abu Bakr basu yi suka ba akan khalifatu Umar ko Usman su da suna cewa inna aliyan afdalu suka ce aliyu shihi suka ce wa hadha khata'un fi'liyun wani kuskure ne a aikace ya horo kuskure ne a aikace ya horo mana na Abu Bakr khalifanci sannan Umar sannan Usman sannan Aliyu suka ce kuskure ne amma su suna nan a matsayin Abu Bakr iya da daraja iya da kima irin abubuwan da suka sani na addini suna nan akan wannan kaso na uku sune ash-shi'atu al-ghulatu wanda ɗan wuce gona da iri da azarbabbiya su mi suke cewa innar risalati li aliyin suka ce kai annabtar ma aliyu aka ce a kawo ma walakinna jibril khana suka ce subhanallahi suka ce malaika jibril yayi ha'inci fasarafa hayi muhammadin sai ya jingina ta ya kaita zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa illa suka ce far risalatu asluha li ali subhanallahi wannan su ma wani kaso ne daga cikin shi'a sannan kaso na hudu ashaddu minhum mafi tsananin su sune wanda suke cewa inna aliyan ilahun ranka takab suka ce ai aliyu shine allah ma gaba daya to kaga waɗannan kashe kashe duka an same su daga wannan kashe Usmanu da akai bayan shi kuma abubuwa suka shige munafukai suka shigo cikin abun kwarai aka samu fitintunu da yawa wannan shine kaso na harko kaso na biyu aka samu bangare na firqatul qadiri al-qadariyya mutanen da suke magana akan kadara alladhina yunkiruna al-qadara suna yin inkarin kadara su kuma waɗannan su ma sun kasu kashi kaman guda biyu kaso na harko akwai qadariyyatun jabariyya akwai kuma qadariyyatun nufatun qadariyya jabariyya wanda suke cewa gulat fahum gulat fi ithbat alqadr wanda suka wuce wani iri mana suna ga cewa duk aikin da dan adam zai aikata an jabbara shi mana an tilasta shi ne yake aikatawa bai da zabi kenan kaga wannan surushi ayoyin qur'ani na inna hadinahu sabila imma shakirin duka an rushe su to kuma kaso na biyu daga cikin su akwai wanda su kuma suna ma kore kadarar gaba daya suka ce kawai in kaga duk abinda mutun yayi kawai shi ga dama yi kawai babu maganar cewa ubangiji subhanahu wataala ya bashi dama koyi kaza koyi kaza su suna ga abinda ka aikata to kawai radin kanka ne kai ne ka aikata shi mana babu ruwan Allah da a cikin wannan abin su kuma ahlus sunna suka ambata cewa lalle aiki Allah baka zabi amma kuma ka sani cewa ba gagaran Allah ba kai walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a wannan sune kaso na biyu kaso na uku sune firqatul khawarij sune khawarij ina ga lokaci ya kawo ya ka karshe wannan gaba sai ta zama toman a matsayin matashin karatu sati mai zuwa insha Allah ta'ala ɗan uwa musulmi wajibi ne mutum mai imani ya kula da addinin shi ka kula da duk abin da zai kai ya kawo na addinin ka rayuwar da kake gani hiya aqallu min alqalil dan kadan ne ka dubi sunan duniya kawai da aka ce mata ad-duniya kaskanciya kaskanciyar abu mai karancin daraja karta rude ka karta rude mu muyi kokari muyi abin da ya kamata a lokacin da ya kamata lokaci ne an yi al'ummomi da yawa farkatai ka leka makwantan angonku ka leka makwantan garinku inda aka je aka binne mutane duk shacicen hilin nan sai ya cika a sake komowa ya cika a sake komowa haka ake yi al'ummomi ne ake kaiwa ana binnewa yanda ka kaiwa ne ka binne haka kai ma wataran kai ka za a binne ka kar wani abu ya rude ka ka tsaya kai abin da ya kamata na bauta wa Allah subhanahu wataala da yin abin da zaka iya fattaqullaha mastata'tum lokaci ne za a zo wata rana ayi wata rana irin wannan ranai alhamishi ina wani babu shi ina wacce babu ita ina su wani babu su ka allam yaghnu fiha Allah ya shirye mu karantar da aiko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita Allah ya tirsasa zakatun mu akan aikata ayyukan managarta اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله